sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19 31 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da kuma Niya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com jama'a barkanku da warhaka Amina Buhari Aunace tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin a cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kili da alamar batun rufe wani bangaren gwamnatin Amurka ba zai kare nan da nan ba yayin da hadiman fadar White House da majalisun tarayya za su yi wata gadawa a ƙarshen mako akan shawo kan matsalar da tikicinyewa na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico wanda shugaban Amurka Donald Trump ke niyyar yi Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewa an yi tattaunawa mai ma'ana a ganawar da suka yi da shugabannin majalisun tarayya akan warware batun rufe gwamnati biyo bayan rashin fahimta da aka samu akan dalilan biliyan 5.6 na gina katangar amma shugabannin majalisun tarayya na bangaren Democrat sun faɗi akasin haka akan ganawar da suka yi da fadar White House kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta Democrat wadda aka rantsar da ita a shekaran jiya Alhamis a shugabancin majalisar ta kira ganawar da sa'o'i biyu da wanda ya cike da takaddama ta ci gaba da batun da ta nace a kai cewa sai an buɗe gwamnati kana a warware batun kuɗin gina katangar shi ma Chuck Schumer shugaba a majalisar dattawa ya faɗa wa manema labarai cewa Shugaban kasar da yayi barazanar rufe gwamnati tun da dadewa wurin watanni ko kuma shekaru da yawa. A hali da ake cikin bayan makonni biyu da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana galaba akan kungiyar mayakan sa kai ta Islama ta IS a Syria kana ya sanar da janye sojojin Amurka daga wurin. Masana harkan soji suna ci gaba da cewa bai kamaci a janye sojoji saboda wani lokaci da aka kayyade ba tare da la'akari da halin da ake ciki a ƙasa ba. Wani jami'in sojin Amurka ya faɗa wa muryar Amurka a jiya Juma'a cewa duk wani shiri da suke aiwatarwa sai sun yi nazari akan abin da ke faruwa a ƙasa kuma ya hakikance cewa kafin su janye sojoji sai sun tattauna da kawayensu da abokan haɗin gwiwansu. Jami'in ya ce babu wani tattaunawa da za su yi a kan wani batun lokaci da aka kayyade. Sa'o'i kalilan kafin haka wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya ce duk da umarni da shugaban kasa ya bayar har yanzu babu wani takarda na tsarin dawowa da sojojin Amurka 2000 daga kasar Syria zuwa gida. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a jiya Juma'a cewa yayi matukar bakin ciki da shawarar koran babban jami'in majalisar Nicholas Haysom daga kasar Somalia wadda gwamnatin tarayyar kasar ta dauka amma kuma ya ce zai tura wani a madadin sa. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya tabbatar da Mr. Haysom na da kwarewa kuma mutum ne mai daraja wanda ya aiki a hukuma a matsayin kasa da kasa. Wanda kuma ya taka rawan gani a shugabanci a wurare da dama da ma hedkwatar majalisar dinkin duniya inji mai magana da yawun Antonio Guterres a jiya Juma'a. Sai dai babban sakataren ya ce har yanzu zai ci gaba da bada himma akan bukatun mutanen Somalia a cikin ayyuka da majalisar ke yi a Somalia. Gwamnatin Somalia ta ayyana babban wakilin majalisar dinkin duniya Haysom a matsayin wanda ba ta bukatar sa a cikin kasar tun ranar farko na watan Janairu kuma ta umarce shi ya bar kasar bayan watanni 4 kacal da ya fara aiki a matsayin wakili na babban sakataren majalisar dinkin duniya na musamman kuma ya shugabanci ofishin majalisar a wannan kasa. Gwamnatin ta nuna fushinta akan wata wasiƙa da Hisam ya aike wa hukumomin ƙasar inda ya tado da batun tsohon shugaban ƙungiyar Al-Shabab Muktar Robo wanda ya shiga siyasa kuma ya ayyana aniyarsa na shiga takara wadda za a gudanar a yankin kudu maso yammacin ƙasar. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani farmaki ta sama da Amurka ta kai a Yamal ya auna wani mutumin da ake zaton shine ya shirya wani harin bam wanda aka taba kaiwa jirgin ruwan Amurka mai lalata makamai masu linzami na USS Cole, harin da ya kashe ma'aikatan jirgin ruwan 17 a shekarar 2000. Mai magana da yawun rundunar tsakiya ta Amurka Navy Captain Bill Eban ya ce wannan harin ta sama da aka kai a yankin Maghrib na Yamal a ranar Talata ya auna Jamal Al-Badawi daya a cikin ƴan kungiyar Al-Shabab kungiyar Al-Qaida guda shida wanda aka yanke musu hukuncin kai harin bam wanda aka ayyana su sun kauce wa shari'a.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Arzikin banu Adam mai zuba a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi furgitar gumaka ne kurama a fashi shi ya sauka rayayye duniya a gushi bangwari in tsara bar arzikin halittu kauda bara mai karfi janjabin fatattu katahu da mai kuya bayyanar fatattu dan alira sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne rintu kai na bawa komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da baki shi ya bai wa Yusuf
to malam Hafiz barkamu da sake saduwa a wannan zauri na abari ya huce
to barkamu da wannan asuba
da fata an shekara lafiya
a lafiya kalau na ga ai sai wani fara kike ban san ni kika fara gatari
ayo kai kuwa ai dole Allah a cikin ikon shi ya sa muka ga karshen shekara ta 2018 lami lafiya muka shigo shekara ta 2019 ai
sai godiya gaskiya ne sai godiya to Allah ubangiji ya sa mun shigo a sa'a
amin
da dukkan alfarin da yake cikin
amin 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 Allah ya bamu zaman lafiya kamar yadda muke fada kullum Allah ya bamu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci
to amin
a cikin wannan shekara kuma ake zaben babban zabi a Najeriya Allah ya sa a kammala cikin lafiya
wanda za a yi watan February kenan
a watan February kuma zabi shugabanni masu kishin ƙasa da za su kawo ingancin rayuwa da kuma kyautata ma talakawa da suka zabe su yawa to bari mu bude wannan babin kamar yadda muka saba bari mu bude babin da wannan gaisuwar ta'aziyya da muka samu daga Ali Abdullahi Doron Baga yace muna mika sakon ta'aziyya ga yan uwa da makusantan marigayi Hamza Abdullahi musamman jami'an garin jama'ar garin Hadeja Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi to kaji
to amin kin san wannan shine tsohon gwamnatin mulkin soja
na jihar to Allah ya sa ya huta kuma kaji abin da muke fada kaga ya shigo da shi sabuwar shekara amma kuma ba ai mako daya da shi ba
to ubangiji ya kansa
kuma kyauta ta namu karshen to bari mu bude babin gaishe gaishe namu da wannan sako daga hannun Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri a jihar Niger Tungan Makiri Mustafa Nasir Batsari na Batsari Tungan Makiri Allah ya sa na fada kin ga makeri baba ba ya fa makeri ba ta baba ya go makeri ba ce ba wata ce azad neza to yace fili a bare huke a gaida mani da Usman Muhammad Ahmed Akarami Azari da Muhammad Habibu Abubakar Gombe da Bala Muhammad Dambam da Garba Sadiola Gashuwa da shugaba Idi Mai Lalli Bangi da shugaba Haruna Bakanike Shadadi da kuma Musa na Ghana Isasa Bangi ya kuma ce a gaida Alhaji Muntari Mai Shago da Washin Basa da dan Amarya Bakanike Kwanan Bala Duzu da Alhaji Liman Saidu Sawade Bina Jihar Kebbi sai kuma Alhaji Mele Yusufari da Jalilu Musa Sabon Layi gaisuwa daga hannun Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri a jihar Niger sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga hannun Musa na Ghana Isasa Bangi shi ma daga jihar Niger yace a gaida man da shugaba Idi Mai Lalli Bangi da yawo mai neman na aure Bangi to kaji fa shi neman na aure yake to ko kudi ne yake nema ko kuma menene yake nema dai ko menene kake nema Allah ya baka mallan yawo ya kuma ya baka mai alheri da Yusuf direban tractor Bangi da Musa mai tabarmi Bangi da dan Amarya Bakanike Kwanan Bala Buzu sai shugaba Haruna Bakanike Shadadi da Liman Saidu Sawade Bena da Auta Tela Farar Duka da Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri sai kuma Umaru Chali Chali Shadadi da Muhammad Sidi Tudun Wada Bena da kuma Alhaji Basiru Tudun Wada Bena to kafin baka fili hafifi bari mu ka gaisuwar nan da ta fito daga hannun Yahaya Danno Azari jihar Bauchi yace a mika min gaisuwa ta ga Haruna Aliyu Mina da Abdulkadir Aliyu Mina da Kinunu Sani Misari da Dahiru Mai Shago Hanafari sai Hajiya ta Chole ne ko Maskandare da Ali direban BRC FM Azare Allah ya sa na fada daidai da kuma Prince Tasi Ibn Abdullahi Azare sai Barista Hassan Chole na Maskandare Allah ya sa haka ne Abdul Wahab sai ka mana bayani yace da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya amin
ni ma gashi ina da katina na a hannu guda uku sakon farko ya fito daga Alhaji Mele Umara inda yace a mika gaisuwa a bari ya huce zuwa ga mai martaba sarkin Yusufari Alhaji Muhammad Ibn Zanna Zakari da iyalansa da hakimansa da kuma sauran mutanen kasarsa baki daya sannan ya kara cewa a mika sakon gaisuwa zuwa ga Garba Sabiola Gashuwa da Bala Muhammad Damban da Ruwan Saidu Gayari da kuma Mahamudu Salihu Kauran nan moda da Usaini Dangote Karasuwa da Salisu Armayau Guru sako daga Alhaji Mele Yusufari sai sakon bako Umara Kandilawa Bukar jihar Difa jamhuriyar Niger inda yace salam sashin Hausa yau ina so ku bani dama na yi wa ƴan uwa da abokan arziki barka da shigowa sabuwar shekarar 2019
to mun gode
muna maka barka da shigowa wannan sabuwar shekara inda yace a mika sakon gaisuwarsa ta filin abar ya huce zuwa ga Musa Maina Kandilawa da Zambuto Malam Gwani Kandilawa da Mai Oga Ibrahim SB Kuspa da Lawal Bin Hambali MK Dan Suba da Ashur Lawal Nagoma Ruwan Kauri da Ali Kari Balamba da Kinuni Sani Yunusari da Kaka Bukar Kusuma sai wari Malam Bari da Salifu Bukar da ma'aikatan ku baki daya
mun
gode kwarai da gaske sai sakon Sa'idu Gagiyo Katamma yace a mika sakon gaisuwar abar ya huce zuwa ga Usman Kasim Tiringin da Babayu Gamawa da Magaram Niger da wari Malam Ware Bura zuwa da Isa Lawal Girgira da Alhaji Umar Koreba Gashuwa sannan ya ƙara cewa mika sakon gaisuwarsa zuwa ga Abubakar Kawu Girgir da Idris M. Idris da Maturu da Kinuni Sani Yunusari da Baba Gana Alhaji Nusiya Watakalla Allah sa na faɗi sunan da sannan ya ƙara cewa mika sakon gaisuwarsa zuwa ga Musale Tela Girgir da M. Baban Yusra Gashuwa da Sa'idu Abdullahi da Maturu da Bala Muhammad Jambam sannan daga ƙarshe ya ce a miƙa gaisuwarsa zuwa ga matarsa Halima Sa'idu Gayari Kamma da yaransa Fiddausi da Sumayya da Musa da kuma autansu Abdulrahman da fatan suna cikin ƙoshin lafiya.
A sha ruwa a koma gona ka ce ko
gaskiya
to karasa waɗannan
yan kafin
karanta waɗannan wasiƙun da suke hannuna fara naka na ga bakinka da motsi
to har ila yau dai ina tafa da sakon gaisuwa a bari ya huce daga Adamu Muhammad yace a mika sakon gaisuwarsa zuwa ga Baffa Adamare Fota Gombe Adamawa Najeriya sannan yace yana wa barka da safiyar Juma'a Madam Alheri Mallam ka to ai shi ne ai
yau dai Asabar ni na ga
ka ji Alheri ta ce yau Asabar yau ba safiyar Juma'a ba ce ba da sauran ma'aikatan sashen Hausa na BOA da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya kuma na farkon sabuwar shekarar ta
yau wa to mun gode
kwarai da
gaske to bari ka ji abin da yasa na ce sai fara kaga wayannan wasiƙun da suke hannuna dukansu wasiƙa ce ta gayyata daga Zaidu Bala Kofar Sabuwa Birnin Kebbi shugaban muryar talaka na ƙasa kenan a Najeriya ba da kuma Matthew Garba Mashu ne ya fara rubuta wannan wasiƙa ba sai kuma comrade Bashir Dauda sabuwar unguwar Katsina to wato waɗannan wasiƙu duka sun rubuto ne da neman sanar da ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa a cewa za su taron su na ƙasa ƙarƙashin jagorancin Alhaji Zaidu Bala Kofar Sabuwa Birnin Kebbi wato shi shugaban wannan ƙungiya kenan suna gayyata zuwa babban taron su na muryar talaka na ƙasa karo na 8 mai taken Gombe 2019 kuma yace za a yi a garin Gombe to ni ban san me yasa suka yi taken Gombe 2019 dan za a je Gombe sai kuma a ce Gombe 2019 ba za a ce taken shi ko zaman lafiya da kishin kasa ko kuma zaben shekara
ta 2019
wayar da kan
matasa ko
to ne Malam Zaidu to dai bari in gama to suka ce dai za a yi wannan taron ne ranar Asabar 5 ga watan Janairu
yau kenan
yau kenan yau yau dinnan kenan to wanda bai riga ya kamo hanya ba kila ba za a yi da shi ba to ya kamata da tun makon da ya wuce ya kamata su sanar da jama'a
kwanda
sani to
inda amma dai ba makara ba
to ba makara ba to
kamar suke jihar Gombe da Bauchi ta iya
halarta amma misali wanda yake Lagos in bai riga ya san da wannan taro ba ko kuma yana gara yana so ya zo ya zai ya zo Malam Zaidu to yace za a yi taron ne a ɗakin taro na FCE Kila yana magana Federal College of Education kenan dake garin Gombe Kila da karfe 10 na safe yace babban mai jawabi a wurin wannan taro shine ministan matasa da wasanni na Najeriya Barista Solomon Dalong da kuma mai gabatar da kasida a wurin taron shine Barista Aminu Hassan Gamawa sai mai masaukin baki commissioner matasa na jihar Gombe Honorable Faruku Yarma kamar yadda nace sanarwar nan ta fito daga hannun Zaidu Bala da Matthew Garba da comrade Bashir Dauda sabuwar unguwar Katsina suka ari bakin PRO na wannan kungiyar wato Umaru Gidado Gumi suka ci mishi albasa suka ce wai sako daga
ni amma shi ba
sun yi aikin PRO
kowa ma wakilan committee ne kowa ma
kowa ma PRO ne ai ka san shugabanci haka yake in kana son aiki ya tafi kowa ma ya sa hannu abinda ake bukata kawai shine komai ya nasara to da Zaidu da Matthew da illahirin membobin kungiyar murya talaka ta kasa ina da tambaya gare ku a cikin shekaru 8 din nan wannan dai taro an yi shi shekara ta yi 8 to kawo wannan lokaci wani buri za ku ce kun cimma da kafa wannan kungiya aka ce kungiya ce ta murya talaka ko kuna gani sanadiyar kafa wannan kungiyar an iya cimma burin inganta rayuwar talakawa kuna jin fa membobin kungiyar nan babu jihar da ba ta to kalubala gare ku a cikin wannan shekara ta 2019 wanda buri kuke so ku kun cimma
to amma ba mu sani ba ko wannan taron da za
ki yi sai mu ji daga
irin abubuwan da suke yi ai ce ba
Allah ya kai mu
to amin
kuma yi taro lafiya ta shi lafiya da baturi an kuma da wannan labari yace fata alheri ga masu gabatar da filin a bari ya huce ga labarin wani mai tallar doya a kotu
to fa to mai hada mai tallar doya
da kotu yace wata rana ne ana cikin shari'a wata kotu kuma kan alkali ya dauki zafi domin ana gudanar da wata irin shari'a ce mai sarkakiya sai kawai sai wani yaro ya leko cikin kotu yace asai doya
me san kana kallon zafi sai sai bace
na kallon zafi sai sai asai doya ina ruwan yaro sai ra alkali ya baci sai ce yace kamo mun mai tallar doya nan
to fa
sai da kake zuwa da yaro kotu bai an kawo shi aka kawo shi gaba alkali sai alkali yace baka da hankali ne nan baka san kotu bane za ka yi mana tallar doya saboda haka an yanke maka hukuncin daurin wata uku
wato zai fi magana da yake ne
zai fi magana da zai ya huce abinda ya huce ke na kan yaro
doyar ce take da nauyi
sai yaro ya gaji ya gaji sai sai yaron yace ranka ya dade daga kawai nace a sayi doya sai alƙalin kuma ya sake fusata yace to wata shida aka daure maka
to fa
sai yaro ya ƙara cewa cewa nayi a sayi doya dinin kai kawai kace na ta tsalla doya kenan ko sai alƙali yace to wata tara na sake na daure abin nan aka sake aka daure ka
ko shi da alƙali ya sarta ya sai doya
yana da data bai tsora ta ba ko bai hakura ba sai yaron yace to tunda haka ne a sayi doyoyi ba adadi
wato kina ganin kamar ma ba hukuncin haka yake
to tunda haka ne a sayi doyoyi ba adadi in daure shi za a ta daure shi ha illa
illa
ba sha Allah to ne wannan labari ne daga Idris M Idris da da zama turu Idris mun gode da wannan labari
gaskiya labarin ya kai to ni ma kin ga ina da wani labari
to
amma dai to labari na na wasu mafarauta ne guda uku
za mu tuna ma kenan
kware fa za a tuna ma to suka da farauta yawon farauta sai kuma aka samu wani rami suna takawa san sai ɗaya daga
an je neman gafiya kenan ko
an je neman gafiya kware da gaske ana cikin haka ramin sai ya zira hannunsa cikin ramin domin ya jiyo ko sun kusantar da gaskiya
lalle ka
da suke nema da yake sun ga shigar ta
kware
da gaske yana zira hannunsa ke da wuya a ce akwai namijin kunama da ake kira da suna du a cikin ramin
lalle ka kawai wai wata bakan kunama na ai da ka ganta ba kawai hankalinka zai tashi wai lalle ka na rambada
ai ko ina ga miki dan ina masa wani harbi a hannunsa
wanda kai imala hafiz ka ga rami kawai ka zura hannu to
ai da yake wai mai sai kike ni ma tun aka ga rami ke dauka ga fiya ce ko kure yayi ramin
lalle ka a ba ba shiga biya
sai yace a zuciyarsa cewa kunama ta harbe ni sai ya zaro hannunsa daga ramin sai ya ce wa mutum na biyu a gefen sa har na tadda jikinta wato da ta harbe sai ya daure sai shi kuma nan da nan ya sa hannunsa zira hannunsa ke da wuya shi ma sai kunaman nan ta danna masa harbi da gari
bawo lalle a shagarin kunama
wato yana zaro hannunsa da sauri ya danna wani ihu na gaya miki
ba wannan ragon maza ne
eh ragon maza ne yana cewa ni fa ta harbe ni
lalle
sai ya ce ni da ta harbe ni na daure maimakon kai ma ka daure ta harbi raguwar mutum ɗayan da suke tare ta san su uku ne na farkon da ya zira ta danna mata sai ya daure
kowa ma da kowa ma ne
wato kowa ma ta shafe wato yana nufin kowa ma ke nan yawa ɗan ɗana ya ji irin zafin da ya ji kawai sai ka kama kurare
ka tuna min da wani labari da babana ya bani Allah ji kansa ya ce wani ne mutum kunama ta harbe shi za ta yi dame shi ya zauna ya daure sai ce kai wannan kunama da yaro ta harba da ya yi kuka zafi yana ta jin zafi sai an jima ya ce kai wannan kunama da mace ce da ta yi kuka yana daurewa zafi ya ruɗa shi ya ce to ni ma ba zan ga gura ba kukan zai yi sai ba
a ce ya zama ramuke ne
shi ma ko ya zama yaro ne ko ya zama ba ta oho to fi na ga lokaci ya fara hararra ba sabili da haka a nan za mu ja birki sai ko mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin
Muhammad Hafiz Baballe
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci
a duniya da kaizan baiwarsa ka gane wani shi malami ne wani shi kuma baki ne wancan dan kasuwa ne wancan kuma gini ne
kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin, inda za ku ji mu dauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku.
Ne, 24 heures sur 24.